Tambaya ta goma, ka ƙarasa wannan hadisin, ku saurara, lallai a cikin jiki akwai wata tsoka, kuma ka ambaci wasu daga cikin fa’idojinsa. Amsa, daga Nu'man ɗan Bashir, Allah ya yarda da shi, ya ce, na ji manzon Allah ya damicin Allah su tabbata a gare shi yana cewa, ku saurara, kuma a cikin jiki akwai wata tsoka, idan ta gyaru, dukkan jiki ya gyaru, kuma idan ta ɓaci, dukkan jiki ya ɓaci. Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi. Daga cikin fa’idojin hadisin, na ɗaya, gyaran zuciya a cikinsa akwai gyaran waje da kuma ciki. Na biyu, himmatuwa akan gyaran zuciya domin akwai gyaruwar mutum da shi.